بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو هدو قوة محرم هجرة دبو دبي هدو داربعين دا أكو شاء أكو قوة تقوس شكرة دبو بيو da 21 ta miladiya zamu tashi darasi na 204 a cikin karatun mu na al-muwatta ta al-imam Malik ibn Anas abi Abdullah rahmatullahi alayh muna cikin kitabul jihad zamu tashi babi na 308 hadisi na 208 babun al-qasam lil-khayli fil ghazwi na'am نعم باب القسم للخيل في الغزو باب ربن دا اكيي ما دواكي ا cikin ganima wato yadda ake yi ربن kasan dawaki a cikin ganimar da aka samu wajen jihadi a tafarkin Allah saboda wannan ya nuna muhimmancin dawaki saboda yanda suke da karfi da kuma saukin sarrafuwa wajen yaki shi yasa ma Allah ya rantse da su wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha duk wannan sifofi ne na dawaki da ake yaki da su kuma al'adar larabawa ne wajen sifanta wajen yabo ga dawaki wajen yin yaki kamar yadda Imrul Qais yake faɗa mikarrin mifarrin muqdilin mudbirin ma'an mikarrin mifarrin muqdilin mudbirin ma'an wato mai kai farmaki kuma mai juyawa ya tsere in an biyo shi ba za a rike shi ba mai fuskantowa kuma mai komawa da baya ma'an duk a lokaci daya saboda gaggawarsa wajen sarrafuwa to saboda wannan kun ga wannan ya sanya a shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya kaso na musamman ga dawaki kuma shi yasa din ne ma hadisi suka zo akan muhimmancin rike doki domin yin jihadi kamar yanda ya gabata cewa shi doki ga wani mutum lada ne ga wani sutura ne ga wani kuma wato halaka ne ukuba ne amma wanda ya rike shi domin taimakon addinin musulunci to rike shi lada ne a gare shi duk abinda duk dukkan abinda ta ci sadaka ne dukkan bayan gidansa da yayi da tai sadaka dukkan bayan gidansu da suka yi sadaka ne idan dawakin suka yi idan dokin yayi sukuwa yayi gumi duk gumin da zai zuba daga cikin dokin shi ma sadaka ne wanda kuma ya rike shi sutura shine wanda ya rike shi domin wato ba da niyyar jihadi ba amma domin ya tsare mutuncinsa ya tsare martabarsa da alfarmarsa amma wanda zai zamanto alladhi alayhi wizrun wanda zai zamanto laifi ne a kansa nauyi shine wanda ya daura dokin domin yakar addinin musulunci ya tanadi da shi domin a yi amfani da shi don a yaki addinin musulunci to wannan ya nuna muhimmancin dawaki shi yasa ne ma aka sanya musu kaso a cikin ganima da ake bayarwa ta yaki to akan haka ne Imam Malik ya kulla wannan babin saboda ya rataya da hukunci da hukuncin shari'a dangane da wannan babi na'am haddathani yahya ubaydullah yace yahya ya zanta min hadisi an malik daga malik annahu qala cewa malik yace balagani anna umar ibn al-aziz riwaya ta rikeni cewa Umar ibn al-Aziz Umar ibn Abdul Aziz Amirul Mu'minin ɗaya daga cikin khulafa din Banu Umayya wanda ya kasance adali ne gashi basarake sannan kuma gashi malami kana yaqul ya kasance shi yana cewa lil farasi sahman akwai kaso biyu wato akwai rabo biyu lil faras ga doki wato doki an akai rabon in aka wato aka tattara ganima za a ga iya adadin mutanen da suke nan da dawakin da suke nan in aka karkasa to rabon doki rabo biyu ne walil rajuli saham mutum wanda kuma yake shi mutum mayaki shi kadai shi kuma yana da kaso daya wato kasan doki har yafi kasan mayakin wannan haka Umar ibn Abdul Malik ya ruwaito daga maganar Umar ibn Abdul Aziz amma wannan magana ta Umar ibn Abdul Aziz ta tabbata a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Imam al-Bukhari ya ruwaito daga hadisin Ubaydullah ibn Umar an-Nafi an ibn Umar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashama li rajulin thalathata ashum cewa ashama li rajulin thalatha ya kasa ya ba da kaso guda uku ga mutum sahmani na'am ashama li rajulin thalathata suhman ya ba ma wato mutum kaso guda uku sahmani lahu sahmun lahu wa sahmani li farasihi kaso daya gare shi kaso biyu kuma ga dokin sa to wannan shine abinda malamai da yawa suka tafi akai kamar yanda Umar ibn Abdul Aziz ya faɗa saboda mujibin wannan hadisi zahirin wannan hadisin abinda ya nuna kenan kuma akan haka jumhurin malamai suke akai Malik da Shafi'i da Ahmad da Su'alayt ibn Sa'ad imamu ahli Misr da sauran da yawa daga cikin malamai imam Abu Hanifa shi ya saba a wannan hukuncin yace a doki in mutum yana da doki to kaso biyu za a bashi kaso ɗaya nasa kaso ɗaya na dokin sa sai ya zamanto kamar yayi tawilin cewa ana ba mu doki kaso biyu ma'ana ai doki shi kadai ba zai yake ba saboda haka doki da wanda yake kansa su ne ake ba su kaso biyu shi fahimtar al-Imam Abu Hanifa kenan kuma wanda abin da ya ruwaito akwai kamar Ibn Abdul Bar a cikin sharhinsa ya kawo riwayoyi daga magabata wanda Imam Abu Hanifa ya dogara gare su daga ciki akwai hadisin Mujammi' ibn Jariya da kuma abinda aka ruwaito daga Sayyidina Ali ibn Abi Talib da Abu Musa al-Ash'ari ko tankwacinsa amma wannan kaulin da'ifi ne saboda cin karonsa da abinda ya fi shi inganci shine hadisin Abdullah ibn Umar wato abin mamaki hadisin Abdullah ibn Umar gashi riwayan Nafi ce amma Malik bai ruwaito shi ba sai ya kawo magana Umar ibn Abdul Aziz wanda zai nuna maka wato yanda ilimi yake duk yalwar ilimin mutum wani abu zai iya kubce maka kaga dai Malik a Madina yake ga malamin sa Nafi dan Madina din ne kuma al'adar Malik idan dai a babi akwai hadisi marfu'i da shi zai gabatar amma sai ya kawo maganar Umar ibn Abdul Aziz wanda yake ita ce abinda ainihin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam din ya faɗa wanda da hadisin Ibn Umar yana tare da shi da ba zai tsallake shi ba ya kawo maganar Umar ibn Abdul Aziz na'am قال مالك مالك yace walam azal asma'u dhalik ban gushe ba ina jin wannan wato wannan magana ce da yake ta dade haka take a bakin malamai cewa wannan shine hukunci saboda haka wannan yana daga cikin wato inda babu hadisi marfu'i yana daga cikin wato al-amal al-istidlali amal ahli al-madina wanda yake na istidlal zai zamanto wato ya ji malamai suna fatawa da wannan na'am an tambayi mali akan mutum da ya halarci fagen fama da dawaki masu yawa shin za a yi kaso a raba ma dukkan dawakin da ya je da su yakin, kowa ya zama to an bashi kaso nasa guda biyu? Sai Maliki ya ce, ban ji wani magana akan wannan ba. Ba na ganin cewar a yi kaso sai ga doki guda ɗaya wanda a kansa shi mutumin yake yaƙi a kai, amma sauran dawakin da ya je da su, dawakin sawa'un dawakin zage ne, to ba za a ba su ba. Sai dai idan wani ara ya hau, to dokin yana da kasansa, amma kasan na doki ne, saboda zai koma wajensa kenan. Amma waɗannan dawaki, tunda za a iya tafiya da dawaki ɗin ko don ɗiban kaya, ko kuma a tafi da su don su zamanto to spare Abdul Jabbar kai turanci kenan, don su zamanto su ne da ake cewa dawakin zage. Kuna gani idan sarki yayi hawa, akan akwai dawaki da suke a bayan sarki wanda za a ɗaura musu sirdi da komai, ana jan su kawai, saboda koda dokin sarki wani abu zai samu gare shi, ko kuma wanda daga cikin hakiman sarki dokinsa zai za a samu mushkila da dokinsa, sai a ɗauka daga cikin dawakin zage a bashi. To idan mutum ya tafi jihadi da irin waɗannan dawakin, a wajen Malik ya ce dokin da yake a kai shi ne kaɗai za a bashi kaso, wanda yake wannan kuma shi ne maganar mafiya yawan malamai. Amma waɗansu malamai sun tafi a kan cewar in ya tafi da dawaki da yawa, to guda biyu za a yi ma a ƙara masa guda ɗaya, saboda ya ɗauki dawaki da yawa ya tafi da su. Wannan ƙaulin an ruwaito shi daga Al-Thawri da Al-Auza'i da Abu Yusuf da Al-Layth ibn Sa'ad, haka kuma an ruwaito shi daga Al-Hasan Al-Basri da Makhul Ash-Shami da Yahya ibn Sa'id Al-Ansari. Kuma daga cikin malaman Malikiya, Muhammad ibn Al-Jaham Al-Maliki ya zaɓe shi, ya ce ya lura da Ahlus Thughur, mutanen garuruwan da suke a boda ta daular musulunci, wanda in dai mutum ya shiga wannan garin, to ya je ne kamar garrison ya je, wato kamar sansanin soja ya je, don duk wanda yake zama a irin waɗannan garuruwan kullum a cikin shirin yaƙi yake, saboda sanan ake kawo hari. To ya ce ya ga Ahlus Thughur haka suke yi, idan mutum yana da dawaki da yawa sai a yi masa kaso akan dawaki biyu kawai cikin dawakinsa. To shi ne aka samu waɗansu daga cikin fuqaha suka ɗauki wannan ƙaulin, amma jumhurin malamai abinda aka ruwaito suna kan abinda Imam Malik ya faɗa a nan babin, kuma shi ne ƙaulin Shafi'i da Abu Hanifa da sahibinsa Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani, cewa dokin da yake a kai shi kawai za a raba ma a bashi kaso biyu, amma sauran dawakin ba za a ba su wani kaso na yakin ba. Na'am. Maliki ya ce, ba na ganin albarazin, wato alfadarai, wal hujun, da kuma wato alfadari wanda yake ubansa daga cikin wato dawakin larabawa ne, shi ma nau'i ne na alfadari. Bai zama ya ce ba na ganin su face min alkhail, suna daga cikin dawaki. Saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin littafinsa, wazina ya ce Allah ya ce wal khayla wal bighala wal hamir, kuma Allah madaukakin sarki ya halatta muku dawaki da alfadarai da jakai. To wajhul istidlal, shi albirdaun ba wai alfadari bane sosai wanda yake hadi tsakanin waɗanda ake ganin hadi tsakanin doki da jaki wanda ake haifafarsa, shi albirdaun ba haka bai yake ba, nau'i ne na doki wanda yake sai dai bai kai a irin dokin Rumawa kamar yadda suka faɗa, wato doki ne wanda ake kawo shi daga biladun Rum, wanda suna wato dawaki ne da suke da ƙarfi wajen tafiya, ba sa gajiya, ba sa gajiya musamman a cikin wato akan duwatsu da kuma cikin cikin kwari da wurare waɗanda suke masu wahalar tafiya sabanin dawaki waɗanda suke dawakin larabawa dawaki waɗanda kun san dawakin larabawa wanda suke danfararru wanda suke danfararru to su ba haka suke ba su irin daga ana kawo su daga biladun rum zaka gansu da gashi da yawa zaka gansu da gashi da yawa irin wanda mogol zaka ga suna amfani da su turawan mogol wato turkawan mongolia ne irin cikin kasar China su ba su da nagarta da gudu irin na dawakin larabawa amma kuma suna da jimiri wajen tafiya musamman a waje wanda yake mai tsananin mai tsanani saboda kasancewar su da duwar wasu da sauransu shine wani wani yake bani labari yace ya ga abun mamaki wato doki yana wato yana yi ma yana kashe kansa cikin waɗanda suka je yakin Afghanistan lokacin da ake yakin Afghanistan da Soviet doki an dora masa kaya yayi tafiya akan tsauni in aka je wani tsaunin kawai in ya ga rami kawai sai ya tsalle ya fada rami saboda wahala to irin waɗannan dawakin sune albaradin wal hujun jam'u hajin shine shi ma irin wannan dokin amma wanda aka yi hadi tsakaninsa da birdaun da kuma dokin wanda yake balarabe da doki wanda yake balarabe aka yi barbara tare aka haife shi to larabawa suna kiransa alhajin to su ma waɗannan malik ya ce yana ganin su ma za a yi musu kaso kamar yadda ake ma doki kaso domin su ba alfadari ba ne ba jakai ba ne tunda ba alfadari ba ne ba jakai ba ne kuma bisa al'ada mutane suna ganin su a matsayin dawaki duk da an sanya musu wani suna daban daga cikin sunayen dawaki din to don haka za a yi musu mu'amalar doki sai su ma a ba su wannan kaso din na'am shine wajhul istidlal na wannan ayar da yace wal khayla wal bighala wal hamir tunda kowanne daga cikin su al birdaun ba alfadari bane ba jaki bane saboda haka nau'i ne na doki tunda nau'i ne na doki amma ba irin dawakin larabawa ba wanda aka saba yaki a kansu to amma tunda dai sunansu doki ana ganin su a matsayin dawaki sun zamanto sun shiga cikin alhayl tunda dama Allah ya ambaci waɗannan jinsin guda uku waɗanda ake hawansu ake tafiya a kansu ake ɗaukan kaya a kansu wal khayla wal bidala wal hamira litarkabuha wa zina na'am Allah azza wa jalla yace yace wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl ku yi tanadi ga abokan gaba masu yakin addinin Allah abinda kuke da iko akan sa na karfi da kuma ribatil khayl da daure dawaki turhibuna bihi aduwallah da kuke jefa razani a cikin zukatan wato makiya Allah wa aduwakum da kuma makiyanku to ni ina ganin albaradin irin waɗannan dawakin wal hujun da kuma waɗanda aka yi musu haɗin gambiza aka yi musu barbara daga dawakin larabawa min alkhayl ina ganin suna daga cikin dawaki amma da sharaɗi idza ajaza halwali idan shugaba ya ba da izini ya ce wannan ayyaki a kai idan shugaba ya ba da izini kun ga muhimmancin bin shugabanci a cikin harkar jihadi komai ana mai da shi ya zuwa ga abinda shugaba ya faɗa saboda idan babu shugabanci musamman a cikin sha'anin jihadi to ba za a samu nasara ba don za a yi ta rigima ne wannan ya ce a yi nan wannan ya ce a yi can kuma shi ya sa wannan abin a sojojin zamani suka ɗauka wajen bin umarni na shugaba na komanda in komanda ya gaya maka ko kana da wani ra'ayi sai ce obey before complain ka bi kafin ka kawo wani kuka kawai kai biyayya saboda muhimmancin shugabanci shi ne kun gani shi Malik yace idza ajazaha alwali alwali anan abinda ake nufi da alwali alwali alal jaysh komandan rundunar ba wai shi amirul mu'minin ba ba shi shugaba na gida da aka bari ba a'a komandan wannan rundunar ta mayaka koda katiba ce koda wata yar kankanuwa ce aka ware aka tura su su je su kai wani hari ko su je su binciko rahoto idan wani ya tafi da irin wannan daukin albirdaun idan ba za a sanya masa kaso a cikin kason ganima ba sai idan shi komandar sa ya ba da izini kan aje yakin da shi na'am a hakika sa'id ibn al-musayyib ya ce an tambaye shi akan al-barazin yace fahal sai ya ce wahal fil khayl min sadaqa haka yake a nuska ta wahal fil khayl min sadaqa shin akwai zakka ne akan dawaki ai wato babu zakka akan dawaki wanda yake shine matabar jumhurin malamai babu zakka akan akan dawaki inda annabi sallallahu alaihi wasallam yace laysa alal muslim fi abdihi wala tarakihi sadaqa babu zakka akan mutum a cikin bayinsa a cikin bawansa ko da yake nan jinsi ne bayinsa da kuma dawakinsa na'am halfi ha min sadaqa su ila anal baradin halfi ha min sadaqa wannan dai daga cikin su'al din ai an tambaye shi akan al baradin hal fiha min sadaqa okay ban ji abin da ka hal fiha min sadaqa akwai zakka akan su sai sa'id ibn al-musayyib yace wa hal fil khayl min sadaqa ana bada zakka ne akan dawaki wato qiyasu shabah imam malik yayi wato wannan ya nuna cewar hukuncin su hukuncin dawaki tunda ba a bada zakka akan dawaki ba to al-baradin su ma babu zakka akan su shine maksudin istidlalin malik da abin da yake a babin zakka ya istijali da shi a babin jihadi to wannan wato yana ɗaya daga cikin wato albarka wato albarkar da ke cikin fiqhu yanda zaka ga malamai sun tafi akan asali ɗaya mutum idan ka zo yanzu alal misali a kitabu tahara akwai abubuwan da ake ganin najasa ne to idan ka tabbatar da asali wajen hukunci akan najasa akan abu to ka tabbatar fa cewa wannan asalin da ka tabbatar zai zo maka a kitabun biyu yayin da zaka zo kai hukuncin mallakar ga hukuncin cinikin najasa to raka abinda ka tabbatar da najasar sa anan sai kuma ka je a cikin kitabul buyo kace ya halatta ai cinikin sa ka warware abinda kai tabbatar da shi a kitabut tahara shefa Sheikh Muhammad al-Mukhtar hafizahullah ko yaushe yana fada mana wajen karatu cewa yana da muhimmanci dalibin ilimi wato a wajen fiqhu abinda zai nuna cewa ba bin san ransa yake ba in ya dauki asali to ya kiyaye wannan asalin a cikin dukkan inda wannan asalin ya zo ba ka dauki asali a kitabut tahara ba in ka ce kitabul biyu ka warware shi ko ka dauki asali a kitabul biyu in ka dawo kitabul tahara ka warware shi to kun ga malik yanda yayi wannan misali ne akan wannan a cikin matsalar da take a cikin kitabuz zaka ya dogara da yayi istinafi wannan ba shine dalilin sa ba dalilin sa ayar alqur'ani ce amma abin da yake ya ɗaya bai haso da shi zai ƙara masa nutsuwa shine abinda shi sa'id ibn al-musayyib ya tabbatar da shi a kitabuz sad a babuz zaka ya dauko shi ya sanya shi a babul al-jihad na'am akwai tambaya akan wannan sai mun zo dai tambayoyi na'am babu ma jaa fil ghulul babin abin da yazo akan al-ghulul al-ghulul shine boyewar ganima boyewar wani abu daga cikin ganima zalla ya gullu ana yin fakin idgam a cikin kamar yadda yazo a cikin ayat suratul ali imran wa ma kana li nabiyyin an yaghul kaga yazo da idgham wa man yaglul da aka zo jazma din sai ake fakil idgham wa man yaglul wanda yake nuna madmumul ghain ghalla yaglu shine mutun ya koye wani ba a cikin kayansa asali idkhal shay fi mata'il rajul mutun ya shigar da wani ba a cikin kayansa wanda yake ba nasa ba to shine gulul wato mutun ya koye abin da yake na al'umma na kowa da kowa ya dauka ya koye shi amma asali a cikin abinda mutun ya koye ne na ganimar yaki amma abinda mutun zai koye na dukiyar al'umma to wannan za a yi ilhakin sa da gululi ne amma ba za a bashi sunan al-gulul ba dan shi nau'i ne shi al-gulul nau'i ne daban na ha'inci dukkanin su daga shi al-gulul al-khiyana ma'anarsa al-khiyana ha'inci sai dai ha'incin da yake bi da yake banci ganimar yaki ita an bashi suna na musamman shine al-gulul kuma yana daga cikin kaba'irud dunub ya ishi girman sa Allah ta'ala yace a cikin al-qur'ani wa man yaglul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyama wanda duk yayi gululi ya koye wani abu na wato ganima zai zo da abin da ya koye shi ranar al-qiyama na'am من خيبر من حنين نعم Imam Malik ya kawo ya buɗe wannan babin da hadisin Amr ibn Shu'aib wanda ya kawo shi mursalan tunda Amr ibn Shu'aib tabi'i ne amma an ruwaito wannan hadisin an ruwaito shi muttasilan daga Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi Ibn Abd al-Barr ya kawo riwayoyin a cikin al-Istidkar wanda asalin su kuma yana cikin at-tamhid yace haddathani yahya an malik an abdurrahman ibn sa'id ibn qais al-ansari dan uwan yahya ibn sa'id al-ansari an amr ibn shu'aib ibn muhammad ibn abdullah ibn amr ibn al-as wanda jikan Abdullahi bin Amr bin al-As ne jikan sahabi ne amma ya kasance ya taso a gidan Abdullahi bin Amr bin al-As kuma lokacin da Abdullahi bin Amr bin al-As ya makance shi Amr bin Shu'aib shine dan jagorar sa saboda haka ya lizince shi kuma shine ya ruwaito wannan nusar littafi wato hadisai da ya tattaro da shi Amr bin Shu'aib ya ruwaito an abihi an jaddihi daga babansa shine Shu'aib ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Amr an jaddihi daga kakansa shine Abdullah ibn Amr ba Muhammad ba Amr ibn Shu'aib ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Amr ibn al-As mai riwayar sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi bin Amr ne to ɗansa shine Muhammad jikansa shine Shu'aib tattaba kunnansa Amr to Shu'aib jikansa shine ya kasance wato shine ya kasance ya taso a ƙarƙashin kulawar shi Abdullahi bin Amr shi yasa idan aka ce Amr bin Shu'aib an abihi shine Shu'aib an jaddihi jaddihi ba Muhammad bane Abdullahi ne ana nufin jaddi shi Shu'aib ba jaddin Amr ba wanda suka dauke shi jaddin Amr ne sai su ce wannan hadisin mursal ne tunda shi Shu'aib ba sahabi bane wanda kuma sai waɗansu kuma suka ce in aka dauke shi jadduhu shine Abdullah to ai shi kuma Muhammad bai hadu da kakansa ba to shine ake musu raddi cewa bal shi Muhammad a ƙarƙashin kulawar Abdullahi bin Amr bin al-As ya taso saboda haka isnadi ne muttasil amma ya danganta da yanda kamar yadda damirin an fahimta damirin an jaddihi din ana nufin jaddu Amr ne ko ku jaddu Shu'aib wasahih jaddu Shu'aib wanda yake jaddu Amr kamar yadda aka ruwaito Imam Ad-Darqutni yana fada to shine yake hukunci akan wannan nushar da cewa mursala ce amma as-sahih nusha ce muttasila sahihiya nusha ce muttasila kuma hukuncinta hadisi ne hasan saboda halin shi Amr bin Shu'aib shi Amr bin Shu'aib Amr bin Shu'aib hasanul hadith na'am dukkaninsu ai nuskha ce an fahimta nuskha ce alhadisai ne rubutattu wayana cewa duk hadisan Amr bin Shu'aib za a dauke su a wannan babin duk hadisan Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi haka za a dauke su saboda shi Abdullahi bin Amr ya kasance yana rubuta komai yaji daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ana ce yana ya tattara su yana ce ma littafin nasa da ya tattara hadisai yana kiranta as-sadiqa to kuma ya batta a gidan ya batta a hannun zuriyarsa wanda shi Muhammad ya ruwaito daga gare shi shi kuma Muhammad Amr bin Shu'aib shi Shu'aib ya ruwaito daga gare shi shi kuma Amr ibn Shu'aib ya ruwaito daga mahaifinsa kamar yanda ake da irin akwai nusah na sahabbai da yawa irin waɗannan kamar nusar Hammam ibn Munabbih an Abi Huraira yace hadha ma haddathana abu huraira an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadisi ne guda 126 wanda imam ahmad ya kawo su gabaki daya wannan ya ɗaya daga cikin abin da yake nuna hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai kansu tun a lokacin sahabbai an rubuta su haka dalika akwai sahifar talha bin nafi abu sufyan an jabir wanda imam muslim yana riwaya daga gare sa haka akwai sahifar bahaz ibn hakim an abihi an jaddi wanda ka rubuta mu wanda ne bahaz akai hadisansa bahaz ibn hakim an abihi an jaddi wanda bukhari yana istidlali da ita akwai irin waɗannan nusah din na sahabbai to daga ciki akwai ta Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddi amma wannan imam malik sai ruwaito ta munqati'a ba tare da ambatanta zuwa ga annabi zuwa ga Abdullahi bin Amr bin al-As ba bai kawo ta da isnadin nata ba amma imam an-nasa'i ya ruwa imam ibn abdul bar ya faɗi cewa wannan hadisin yattasil yana ittisali to daga cikin ittisalin nasa shine imam an-nasa'i ya ruwaito shi min tariqi hammad ibn salama an muhammad ibn ishaq an amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi haka dalika ya ruwaito shi daga hadisin ubadah bin samit saboda haka hadisi ne da zai zamanto sahihun li ghairihi tunda hadisin ubadah bin samit ya karfafa hadisin Amr bin Shu'aib wanda yake hasani hadisi hasan in ya samu taqwiya aka karfafa shi sai ya koma ya zamanto sahihun li ghairihi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina sadara min Hunain cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da wato ya dawo daga Hunain Hunain kamar yanda muka ambata wani wadi ne a wajen Makka tsakaninta da Makka kilomita 17 a hanyar Ta'if to da yake dawowa bayan an yi yakin Hunain an samu ganimar Hunain wa huwa yuridu al-ji'irana alhali yana nufin yaje ta ji'irana domin yana so ya dauki umra tunda ji'irana ita ce haddin harami ita ce haddin harami saboda ba zai iya daukan dan a wannan hanyar ta Hunain miƙatin yana da nisa sai an je ƙarnu sa'ali wajen kilomita wajen kusan 80 da wani abu a hanyar shine miƙatin mutanen Ta'if da mutanen Riyadh to zai shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai fita zuwa Hunain bayan fatahu Makka aka yi yakin Hunain da zai taho Makka yayi niyyar yayi umra to sai ya tafi ta inda yake shine miƙati kun ga shi Hunain yana gabas tana gabas da Makka to maimakon ya taho yamma ya shigo Makka sai arewa yayi arewa kamar zai tafi Madina domin ya kai ga ji'irana to daga can ji'irana ya dauko umra ita ji'irana ita ce yanzu take a waje da ake cewa Nawariya akan hanyar mutum zuwa Madina to da yadda yace wa huwa yuridu ji'irana sa'alahu an-nas mutane sai suka rinka tambayar sa mutane sai suka rinka tambayar sa wato me suke tambayar sa wato araba musu ganima aqtim alaina fai'ana ay mana rabbamu hatta danaddihi naqatuhu min shajara hatta da taguwar sa ta kusantar da shi kusa da wata bishiya ta magarya irin magaryar dawa din nan mai kaya fatashabbaka biridaihi sai bishiyar wato kayar bishiyar sai ta kama ridainsa mayafinsa abinda yake rufe saman jikinsa hatta naza'atu an zaharihi hatta kwaye ta rike wato kayar ta rike mayafin ya zamanto wato bayansa ya kwaye inda bishiya ta rike kaya ta rike mayafin فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما زن الله صلى الله عليه وسلم يتي رد علي ردائي كداو من دمياتينا واتو يتايا واتو كترو مياتينا دقى جكم بشي كداو من دشي أتخافون أن لا أقسم بينكم ما أفاء الله عليكم كنا جنس أروني شوا بازن كسا واتو أبند الله من أوكا كنسركي يباوكو با نغنيما شوا بازن ربا موكو با wato abin da yake na ganima asali an kira shi alfai saboda ma'anarsa al-rujo wato abin da ake mayarwa ya zuwa ga mayaka wallazi nafsi biyadi yace na rantsa da wanda raina yake hannunsa law afa Allahu alaikum mithlu law afa Allahu yace wallazi nafsi biyadi law afa Allahu alaikum مثل ثمر تهامة نعما لقسمته بينكم يقول والله ده الله يا باكو غنيمة تا تماكي وند يوانسو يكي يوان واتو بشيوين مغريا نتهامة باكي تا تهامة ابند اكي تيما تهامة شيني دي ابند يكي كدو دا مكة نني تهامة دا مكة دا ابند يكي كدو دا إتا haddasu Ta'if duk nan ake cewa Tihama abinda kuma yayi gabas yayi can sama shi ake cewa Najd to yace da yawan bishiyoyin magarya na wannan mantikar baki daya Allah zai mayar da su su zamanto yawan wato yawan da tumaki Allah ya ba su ganima wanda yawan su ya kai yawan bishiyoyin mantikar Tihama gabaki daya yace la qasamtuhu bainakum wallahi da na raba shi gare ku tsakaninku kuma la tajiduni bakhila sannan ba za ku same ni marwaci ba wala jabanan ba za ku same ni rago ba matsuhurci wala kazzaba ba za ku same ni makaryaci ba wa'annan sifofi ba zai yiwu ba gare shi sallallahu alaihi wasallam wanda yake baduni shine zaka same shi da wannan ko dai yayi ruwa saboda yana ganin in ya ci gaba da bayarwa zai rasa saboda kullun yana tare da accountant general yace yaya nawa ne balance ana gaya masa yaji balance yana yi sai ya ce a'a in kun gila ba za a biya ku haƙinku ba me zai faru wata mai zuwa to shi annabi sallallahu alaihi wasallam baya rike abin yau wai domin gobe ballantana abin da yake na haƙin wasu wala jabanan ba za ku same ni matsoraci ba mai tsoron talauci rago ba za ku same ni rago ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa jarinta wala kazzaba ba za ku same ni makaryaci ba in gaya muku wani abu na daɗin rai wanda shugabanni suke saboda suna san abin hannunsu kuma suna so a so su ko ba za a so su ba sai sun bayar to me maganin wannan sai su yi ƙarya sai su ta ƙareraki don a so su ɗin tare da ba su bayar ba to shi ku annabi sallallahu alaihi wasallam ba shugaban duniya ba ne yace ba za ku same ni makaryaci ba falamma nazala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka daga kan taguwarsa qama fil nas sai ya miƙe a tsakankanin mutane sai ya miƙe a tsakankanin mutane wato yana yin yayi hudu ba yace addul khiyab wal mikhyab ku kawo dukkan wata igiya wal mikhyab da dukkan wata allura dukkan wata allura wato wanda yake na ganima ne fa innal gulula ar domin gululi aibi ne wato abin da yake shay wato abu ne wanda yake aibata wanda dai yayi shi wana kuma wuta ne washan nar kuma aibi ne wanda yake komai muni a cikin aibin nasa wannan saboda jinat ana narun washan nar amma asalin shannar abinsa ay al wato al aib aqbahu al aib ala ahlihi gama inda suka aikata shi yawm al qiyama arana al qiyama qal shi rawin ya fada yace thumma tanawala min al ardi wabra sannan ya dauki wani gashi daga a kasa daga gashin raƙumi ya ɗauka wa min aswatiha wa aubariha wa ash'ariha asasan wa mata'an ilahi al-aubar jam'u wabra min ba'ir na wani raƙumi aw shay'a ko wani abu wanda yake na dai wani abu ya dai tuna gashin thumma qala sannan yace wallazi nafsi bi yadi na rantsa da wanda raina yake hannunsa mali mimma afa Allahu alaikum wala mithlu hadhi babun da wani abu daga abin da Allah ya ba ku na ganima ko da kwatankwacin wannan fillan gashin ne illa al-khums sai humusi da Allah ya ce fa anna lillahi humusahu wa lirrasuli lidhil qurba sai humusi kawai nake da shi wal humusu mardudun alaikum shi ma humusin gare ku yake komawa baya daukan komai domin raba musu humusin yake sallallahu alaihi wasallam wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake nuna kyautarsa kyautar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shahidi a wannan hadisin shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa innal gulula arun wa narun wa shannarun ala ahli wato gululi aibi ne da kuma wuta da kuma wato mummunan aibi akan waɗanda suka aikata shi ranar alkiyama to wannan kun ga wa'idi ya zo narko ya zo an sifanta shi da cewa narun yawm alkiyama wuta ɗaya daga cikin alamar abin da ake hukunci akan aiki cewa yana daga cikin kaba'ir shine idan aka yi wa'id aka yi narkon wutar jahannama da shi to shi yasa algulul aka ɗauke shi daga cikin kaba'irud dunub ba zunubi ne wanda yake kyakkyawan aiki zai yafe shi ba dole sai mutum ya tuba ya nemi gafara Allah sannan Allah zai yafe mishi Allah ya kiyashe mu a cikin wannan thumma la tajiduni bakhilan wala jabanan wala kazzaba ai idza jarrabtumuni la tajiduni dha bukhlin wala dha jubunin wala dha kadhibin fal muradu nafyu al wasf min asli la nafyu al mubalagha allati dalla alaiha al thalatha wato wannan ana nufin ba za ku same ni marowaci ko mai kankantar ruwa ba za ku same ni matsoraci ko mai kankantar tsoron ba ba wai sifa ce da take nuni kan cewar wato ba za ku same ni mai yawan haka ba wato ina yin ka ina yi dan kadan amma mai yawan ne ba ku same ni ba a'a ba haka ibarar take nufi ba ai nafihu min aslihi a cikin jami'in annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin waɗannan sifofi akwai wata fa'ida لانها متلازمه دومن احدث سنا لزمتر جونا وكذا ابدادها هكذا ما كيشوينتا الصدق والكرم والشجاعه غسكيا ده كيوتا ده جارنتا دكنن سنا لزمتر جونا سنا لزمتر جونا واتو جاريني زاكا سانيشي مي كيوتا ني ده جارنتا ايتا زاتا سانيا شي يجي كيوتا ده رانسا ما wanda yake kyauta da ransa dan yake kyauta da abin hannunsa ba za ka yi mamaki ba haka gaskiya gaskiya tana sa mutum yayi kyauta saboda in mai gaskiya shine wanda zai ce in ka bayar Allah zai mayar maka inda gaskiya yake a cikin zuciyarsa to zai bayar in ku yana fada amma yana cewa kai haka ne kuwa al'amarin haka ne kuwa to sai ga ba zai ba to shi yasa waɗannan sifofin suke haɗe da juna kun ga hikimar annabi sallallahu alaihi wasallam wa aslul ma'ana huna abinda yake asali a cikin dukkanin waɗannan ma'anonin ash-shaja'a jarinta fa inna ash-shaja'a wafiqun min nafsihi bil khalaf domin jarini yana amintuwa daga ransa da kan cewa za a maye masa wafiqun min nafsihi bil khalaf min kasbi sayfihi da cewar zai saki samun abinda zai saki zuwa masa daga abu kokarin da yake yi da yakin da yake yi da takobinsa ya san umma ya bayar idan dama ta sake zuwa ya fitar da takobin sa ya yaki tunda ba shi da tsoro zai sake kwaso ganima fa bi darurati la yabhal dan haka ba za ka same shi yana ruwa ba wa idha sahula alayhi al'ata la yakzib idan kuma kyauta ta zamanto mai sauki ce a gare shi to ba zai yi wato ba zai yi ƙarya ba bil khalifi fil wa'd ƙarya ta hanyar saba alƙawari li'anna al khalif domin sabani inma yansha'u min al bukhl yana zuwa ne saboda rowa na'am to sannan a cikin wannan hadisin akwai abin da yake nuna mana irin haƙurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da halin mabiya da halin mutane kun ga yanda wato akan sha'anin abin duniya sai an yi hankali da mutane akan abinda mutum yake ganin haƙƙin sa ne za a bashi wato sai dai kai sai shugaba sai yayi hakuri da mutane domin gashi a annabi ne sallallahu alaihi wasallam kuma sahabbai ne duk da yake maslamatul fath ne bas dade da musulunta ba tunda daga fathu makka an tafi da su daga fathu makka wannan ba tawaya bane akan haƙƙin su amma ba za ka kwatanta su ba da waɗanda suke sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam na farkon as-sabiquna al-awwalu min al-muhajirin wal ansar wa kullun wa'ada Allahu al-husna kowannan su Allah ya musu alƙawarin aljanna amma Allah shi yace la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatala ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatala to kaga an samu wannan amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hakuri da su ya haƙuri da su cewa hali na mutane akwai abu wanda yake na raunin mutane ne wanda sai dai ka kauda kai daga gare shi kuma kai ƙoƙarin tsora su akan abin da zai sanya su rabu da wannan raunin to shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ko babu abin da zai maganin irin raunin mutane da ya gyara ɗabi'ar su irin ilimi kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ilimi ya tara a nan wajen a cikin maganganun su ƴan kankani ƴan ƙananan maganganu kaɗan amma ya tara ilimi wanda zai tsarkake zuciya ya gyara ma mutum abinda yake a cikin asalin halittarsa domin Allah ya halicci mutum kamar yadda Allah ta'ala ya ce innal insana khuliqa halu'a an halicci mutum mai tsananin san alheri da tsananin kin ya bayar da shi idza massahu alkhairu manu'a wa idza massahu sharru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a idan sharri ya same shi to kaje ya tiraki idan kuma alheri ya same shi ya maki hannunsa wa innahu li hubbil khairi la shadid wannan dabi'ar mutun ne sai wanda Allah ya tsarkake shi yasa Allah ya ce illal musallin sai masallata masu salla to shine to saboda ne saboda salla da irin tarbiyar da ake ma masallata ta sanya su sun rabu da wannan asalin dabi'ar dan adam to kun ga irin maganganun Annabi sallallahu alaihi wasallam yanda yake yake nuna mana ilimi shine abin da yake wato yake goge zuciyar dan adam sai kyal dukkan wani abu na baki dukkan wani abu na rauni dukkan wani abu na raban shaydan da raban nafsu rai wanda take mai umarni da mummuna ya zamanto an kauda shi daga cikin rai din da ilimi ake yi shine abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sannan kuma ya daukar da su akan san matsayin sa sallallahu alaihi wasallam cewa shi ba mai tara duniya bane ba shi da wani ba zai ƙara ko da kwatankwacin kun ga wannan wato ilmantarwa da misali ai Annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya ga musu yace ko da kwayar zarra ne amma sai ya dauki filin gashi na raƙumi ya nuna musu yace kwatankwacin wannan daga cikin abin da kuke da shi na ganima baya gare ni sai humusi kawai sai humusi shi ma kuma humusin in an bani gare ku nake mayar da shi ga isa mutuka wajen nuna ma mutane kan cewar wato a shugaba ya yi tajarrudi daga abin nan din duniya na'am na'am kuma ya zanta min hadisi daga Malik daga Yahya ibn Sa'id al-Ansari am Muhammad ibn Yahya ibn Habban hadisin da yake gaban sa na'am hadisin da yake kafin shi ka tsallake daya na'am na'am daga Muhammad ibn so afwan da Allah bar zai sanarwa mai daga Muhammad ibn Yahya ibn Habban daga ibn Abi Amra ibn Abi Amra Abdurrahman Abdurrahman ibn Abi Amra Abu Amra al-Ansari Abdurrahman ibn Abi Amra al-Ansari ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ان هيفي شي ازمان النبي صلى الله عليه وسلم اما ليس له صحبه بصحابي بني نعم اما بابنسا ابو امرا صحابي شهد بدر بدرا يا هل تياكين بدر اسمه بشير ما شاء الله تقرانني نعم شو زيد بن خالد الجهني قال يتي wani mutum ya mutu ranar yakin Hunain kuma su sahabbai sun ambace shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato domin yayi masa sallah Zaid yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku yi ma abokin ku sallah wato sai fuskokin mutane suka jirkita daga wannan cewa wato Annabi sallallahu alaihi wasallam bai masa sallah ba kuma ba san wani laifi yayi ba da Annabi sallallahu alaihi wasallam bai masa sallah ba sai Zaid yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai yace ai sahibun nan naku abokin nan naku yayi gululi a tafarkin Allah a cikin ganimar yaki yace sai muka bincike a cikin kayansa sai muka samu wato wani abin rataya wato abin wuya ko kuma abin daurawa a ciki al-kharza dai zai iya zamantowa ta wuya zai iya zamantowa wanda ake daurawa a ciki zai iya zamantowa ta hannu wato wani wato abin dauri ba za wato na yahudawa ma tusawi ma tusawina eh kharzatin ma tusawina dirhamai ba za su kai wato dirhami kisi biyu ba wato ba wani abin kirki ba amma gashi abin ya janyo masa annabi sallallahu alaihi wasallam bai masa sallah ba to wannan wannan ya nuna girman al-ghulul kenan da kuma kan cewar idan mutum ya aikata mummunan aiki ya mutu akai to yana cikin hadari in mutuwa ta zo masa ya zama to shine karshen aikin sa shine karshen aikin da yake shi yasa hadisin Abdullahi bin Mas'ud yake da hadari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum zai aiki aikin yan aljanna har sai ya zama to tsakanin sa da ita saura kadan sai aikata aikin yan wuta ai masa khatma akai sai ya shiga wuta shi yasa ake mutum a kula da karshe karshe shine muhimmi Allah ya ba mu kyakkyawan karshe kuma wannan asali ne na cewar wanda suka aikata mummunan aiki wato shuwagabanni na addini ana shuwagabanni na addini an nuna cewa kada su halarci jana'izarsu wanda aka san cewar mutum ya mutu a cikin wato sako wanda yake ba a san ya tuba daga gare shi ba to a kaurace domin wannan ya zamanto izina ga masu aikata laifi dan kar su ma saboda su ji tsoron kan cewa su ma kar fa su zo irin wannan ta zo ta same su Allah madaukakin sarki ka ba mu ya ba mu kyakkyawan karshe sai mu tsaya anan insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وانا تنبيه ce dan Allah malam akwai madogara ga wanda ya sami liman cikin sallar juma'a ya kasance bai sami raka'a ko guda ba amma da zai yi ranko sai yi raka'a biyu yayi sallama Allah ya kara malam da kullihi lafiya eh
kullihi
to da kullihi da kulluna kenan dukkaninmu Allah ya kara mana lafiya to Allah ya saka da alheri da wannan addu'a wannan babu wani asali akan wannan idan mutum da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man adraka raka'atan min as-sala faqad adraka as-sala wanda ya riski raka'a daya ta sallah ya riski sallah to mafhumin wannan malamai akan sa suke kuma akwai fatwar Abdullahi bin Mas'ud akan haka kuma ya daukaka ta ma ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wanda yayi zo bai samu raka'a daya ba a cikin sallah to bai samu hukuncin sallar juma'a ba sai koma ya zuwa ga asali shine sallah azhar ya raka'a hudu amma ya salla raka'a biyu bayan bai samu raka'a ɗaya tare da liman ba wannan ya ci karo da wannan hadisin da na ambata hadisin Abi Huraira wanda mun karanta shi a cikin Al-Muwatta saboda haka wannan kuskure ne amma an yi ma mutum fatawa da wannan to wannan fatawa ta kuskure ce ya tashi daga kanta ya dawo ya zuwa ga abin da yake daidai abin da ya riga ya yi daga baya babu komai tunda fatawa aka yi mata amma fatawa ce ta kuskure ya tashi ya dawo ga abin da yake daidai to wannan yayi tambayar yake assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ba'du jazakumullahu khairan ya muallim inni mustaqti rajulun sa'im yubashiru mar'atahu wa hiya laysat sa'ima fa anzala amma huwa falam yunzil fa kayfa siyamuhu sai jikin wai mutum ne yana azumi yazo yayi wasa da matarsa ita ba azumi take ba sai tai inzali amma shi bai yi inzali ba to ya azuminsa tunda ba ta yi tunda ita ba azumi take ba dama ya hadarin a kanka yake tunda kuma ka samu sa'a Allahumma sallim sallim ta hau kanka ka kubuta to sai ka gode ma Allah na'am
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد Allah muna roƙonka a wannan sa'a da albarka da kake karban addu'a bayinka sa'ar karshe ta ranar Juma'a muna roƙonka muna cikin daki daga cikin dakunanka muna karanta littafi muna karanta hadisan manzonka sallallahu alaihi wasallam muna tawassuli da wannan sa'a da kuma wannan karatu da muke yi kan Allah ka amsa mana addu'o'inmu Allah akwai malamin mu wanda ya rasu Sheikh Muhammad Abdullah Zarban al-Ghamidi muna roƙonka ya Allah ka gafarta masa Allah ka karbe shi cikin salihai Allah ka sadar da shi da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka dauka darajarsa a cikin aljanna Allah ka haska kabarinsa Allah ka yalwata masa a cikin kabarinsa Allah ka kyauta bayansa Allah ka karbi kyawawan ayyukansa Allah ka yafe kurakuransa Allah ka sashi a cikin salihan bayi Allah mar sauran waɗanda suka rasu ƴan uwanmu musulmi maza da mata wanda muka sani da wanda bamu sani ba Allah ka yi musu rahama Allah ka ji kansu da gafara Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ƴan uwanmu marasa lafiya muna roƙonka ya Allah ka ba su lafiya Allah ka tayar da kafadunsu Allah ka ba su lafiya Allah ka inganta musu lafiya Allah ka ba su waraka Allah ka gaggauta musu waraka daga gare ka Allah ka tafiyar da tsanani a gare su ya Allah kamar yadda ka yayi tsananin da ya samu annabi Ayyub yayin da yake in anni masani yadhurru wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fa kashafna ma bihi min durrin wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dhikra lil 'abidin Allah suma ka yayi musu Allah ka yayi musu Allah ka yayi musu tsananin da suke ciki amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su Allah kai ne kake yayi wa tsanani daga wanda yake cikin tsanani Allah ka yayi musu tsananin da suke ciki ya rabbal alamin Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ka inganta wannan rayuwar wannan al'umma akan daidai Allah muna roƙonka ya Allah ka yayi tsanani a cikin wannan al'umma tamu Allah ka yayi halin tsoro da rashin kwanciyar hankali a garuruwan mu da hanyoyin mu da kasuwannin mu da makarantun mu Allah ka baddala mana bayan tsoron mu da aminci Allah ka baddala mana bayan tsoron halin tsoron mu da halin aminci Allah ka ba mu aminci a wannan kasa tamu Allah ka ba mu arziki mai albarka Allah ka sanya albarka a cikin damunan mu Allah ka sanya albarka a cikin damunan mu Allah ka saukar da tsari da kariya ga manoman mu da suke noma Allah ka kare su daga ƴan ta'adda Allah ka kare su daga ƴan ta'adda Allah ka tarwata taron ƴan ta'addancin da suke mana ƴan ta'adda a wannan ƙasa tamu Allah ka sallada rundunoninka a kansu Allah ka dakusar da kaifinsu Allah ka jefa ragani a cikin zukatansu Allah ka bata tsaka Allah ka hada zukatansu Allah ka buga zukata Allah ka buga zukatansu da juna Allah ka kawo sabani a tsakaninsu Allah ka sanya tsananin su ya zamanto a tsakaninsu Allah ka sarrafa da ka kawar da tsananin su daga gare mu ya rabbal alamin ya Allah muna roƙonka ƴan kasuwan mu Allah ka taimaka Allah ka ba su yalwa arziki Allah ka sanya musu albarka a kasuwancin su Allah ya samaru mu masu neman aiki Allah ka yassare musu masu neman aure samari da mata zawarawa da ƴan mata masu neman aure Allah ka hada su da na kirki Allah ka yassare musu sha'anin aure da su da samari masu neman aure Allah ka yassare musu Allah ka bude kofofin sana'a a cikin wannan kasa tamu Allah ka bude kofofin samun aiki ga samarun mu a wannan kasa tamu ya arhamar rahimin اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انا نسالك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه واوله واخره وظاهره وباطنه ونسالك الدرجات العلى من الجنه اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وربنا اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا واسلل سخيمة قلوبنا اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك فقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين